Assalamu alaikum, da fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya. Cikin labaran wasannin namu na wannan mako, zamu duba batun wasannin motsa jiki ne da ke gudana a birnin Birmingham na kasar Ingila da kasashen renon Ingila ke fafatawa tsakanin su. Zamu kawo muku jerin sunayen kasashe guda goma da suka sami yawan lambobi da suka hada da zinare, azurfa da kuma tagulla. Zuwa yau Alhamis, kuna ga watan Agustan shekara da muke ciki na 2022. Kasar da ke na daya a yawan lambobi ita ce Australia, tana da lambobi guda 123. Sai mabi mata mai masaukin baki kasar Ingila tana da lambobi guda 104. Kasar Canada ita ce ta uku, tana da lambobi guda 57. Sai kasar New Zealand ta hudu, tana lambobi guda 35. Kasa ta biyar kuwa ita ce kasar Scotland mai lambobi guda 32. Kasa ta shida a jerin kasashe goma waɗanda suka sami lambobi ita ce Afirka ta kudu mai lambobi guda 19. Kasa ta bakwai kuwa India tana da yawan lambobi guda 18. Sai kuma kasar Wales da ta zo na 8 da yawan lambobi guda 14. Kasar Malaysia ta zo na 9 da yawan lambobi guda 8. Sai na 10 Nigeria, ita ma dai tana da lambobi guda 8 kamar kasar Malaysia, sai dai bambancin a yawan azurfa ne. A yayin da kasar Malaysia ke da guda 2, ita ko Nigeria guda 1 take da shi. Bari ko mu waiwaci rikicin hukumar kwallon kafar kasar Nigeria, wato NFF, da kuma tsohon kocin Super Eagles Gennat Rowe. Tsohon kocin ya ce a dole kanwar naki hukumar kwallon kafa ta Nigeria ta biya shi naira miliyan 157 da kuma kudin ruwa a matsayin kudaden sa na albashi da ba biya shi ba a sanadiyar sarbi na rashin biyan kudaden albashin. Gennat Rowe ya kai karar hukumar kwallon kafar Nigeria ne gaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, da ta umarci hukumar kwallon Nigeria kan ta biya Gennat Rowe kudaden sa nan da kwanaki 45 ko kuma a jefa mata takunkumi. Halin da ake ciki kuma, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci hukumar kwallon kafar kasar, wato NFF, da ta gudanar da zaben shugabannin hukumar a yayin da wa'adin shugabannin ke karewa a watan gobe na Satumba. Shugaba Buhari ya buƙaci ganin an yi kwaskwarima ga tsarin shugabancin hukumar domin ya sanya dukkan masu ruwa da tsaki a harkar tamora. To mai saurare, da wannan rahoto ne kuma muke cewa mu haɗu a wani satin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Abdulwahab Muhammad, mu da Amurka, daga Bauchi a Najeriya.